أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kwanan wata 22 ga watan Jumadal Ula shekara 1447 hijira ta manzon tsira annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shine kuma ya dace da 13 ga watan 11 shekara 2025 shekara miladiya zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na hikmatun min at-tarikh wallafar al-shaykh Uthman ibn Muhammad al-Khamis hafizahu Allah ta'ala yawa idan ba manta ba a karatun mu na karshe mun dakata ne al-mabhathur rabi' mabahasi na hudu wanda malam ya fara bayani game da bad'ul fitnah yadda fitinar kashe sayyidina Usman ta fara ya al'amarin ya fara daga ina ya samu asali har zuwa inda ya tike malam ya bayani shekara ta 24 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam aka samu wasu mutane jahilai masu wuce gona da iyaka waɗanda ilimi na addini bai gama isarsu da wadatarsu ba waɗanda suka fito daga garuruwa mabambanta juna suka yi taron dangi suka yi wa garin Madina tsinke suka zagaye gidan Khalifa Uthman Allah ƙara masa yarda wanda sai da suka hana shi fitowa kashe shi to malam ya fara ɗauko mana asalin menene sababin fitinar wanda ba ne zai kawo mana wasu abubuwa ne kamar guda hudu ko biyar to ya fara da na farko ne akan sa muka tsaya muka yi ta bayani har lokaci ya kore mana sababi na farko da ya fara da shi shine kanwa uwar gami wanda ya haddasa ya assasa wannan fitina na farko shine Abdullah ibn Saba al-Yahudi ibn Sauda shine farkon wanda ya fara assasa wannan fitina to samar da Abdullahi dan Saba a cikin tarihin shi zai ƙara fito da yadda al'amarin yake karara kuma shi zai ƙara tona asirin wasu firaq daga cikin firaqul bid'a waɗanda suka bayyana kansu a matsayin musulmi kamar Shi'a da sauransu to wannan sai bayu wasu suke gani lallabi yadda za a yi ya kamata su tashi wajen kore shakhsiyar Abdullahi bin Saba sun nuna cewa Abdullahi ibn Saba wata shakhsiya ce ma ghairu mawjuda da ba a taba yin ta ma a duniya ba kawai ahlus sunna ne suka kirkire ta suka sa ta dan su cimma tasu manufar to amma dai alhamdulillah malam ya kawo mana dalilai masu karfi da suke nuna samuwar Abdullahi ibn Saba mafi girman dalilan ma kuma ya kawo su ne a cikin littattafan Shi'a manya manya daga cikin waɗanda suka rayu tun a ƙarni na farko-farkon addinin musulunci ƙarni na uku na hudu zuwa ƙasa da haka ya kawo mana magana daga annubakhti sannan alkishi sannan ibni babawai hilƙummi as-saduq sannan tusi majlisi at-tabrisi da sauransu duk mala ya kawo mana maganganunsu da suke nuna tabbacin samuwar wannan shakhsiya ta Abdullah ibn Saba al-Yahudi yanzu mu tashi daidai lamba ta uku inda mala ya ce wa amma ahlus sunnati amma ahlus sunna wal jama'a idan kana so ka san su hujjoji da suka kafa wajen samuwar Abdullahi ibn Saba to shine malamin nan zai kawo mana bayan ya kawo maka karkashin tabbatuwarsa a wajen malaman Shi'a to yanzu zai kawo maka kuma karkashin wajen malaman sunna malam yace wa amma ahlus sunnati amma ahlus sunna fa kullu man araha malaita dukkanin wanda ya sa kafa wajen bada tarihin wannan mutumin da ake ce masa ibnu saba shine araha wanda ya bada labari ya bada tarihi na wannan hikima din wannan yanki na tarihi daga lokacin wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa shekara 60 ko abin da yake kama da haka to lallai ne sai ka samu ya ambaci wani mutum da ake kira Abdullahi dan Saba dan Sabai duk ahlus sunna sun ambaci wannan duk littafin ahlus sunna wannan hadith wala haraja je ka duba zaka samu akwai tarihin Abdullahi dan Saba da yawa a ciki wa atharahu fi hada kuma yadda yake da tasiri wajen assasa wuta da fitina da ta yi sanadiyar tafiyar ran sayyidina Usman dan Affan Allah kara masa yarda malati ala annahu lam yunkiru wujud ibn Saba'in abisa cewa babu fa wani da yayi inkarin samuwar Abdullahi dan Saba illa al mutaakhiruna min kuttab ash-shi'a malati sai dai waɗanda suka zo daga baya baya daga cikin marubuta shi'a in ka kalla zaka ga masu rubutu hatta daga cikin shi'a ma al mutaakhiruna fihim waɗanda suka zo daga baya baya sune suka yi kokarin inkarin samuwar Abdullahi dan Saba ba mutaqaddimuna fihim ba ba waɗanda suke magabata magabata kamar yadda muka kawo ga sunan kowanne da lambar littafi da mujalladi da kuma inda zaka je ka samu duk gashi nan mun karanta ko to da kaga duk wanda yake inkari sai ya dau littafin shi'a idan zai iya sai ya karanta sai ya duba ya gani ga inda malamin shi'a ya ambaci suna da tarihi ko wani bayani game da Abdullahi dan Saba al-Yahudi amma daga baya aka samu aka fara samu irin wancan mutumin Murtada al-Askari wanda mun yi bayanin sa a wancan lokaci wanda shine yana ɗaya daga cikin wanda suka fara inkarin samuwarwa shi Abdullahi dan Saba al-Yahudi malai ce wa taba'ahum alaihi kuttabus sunna kuma sai aka samu wasu daga cikin marubuta sunna su ma sun bi masu rubutun shi'a akan wannan inkarin nasu game da wa Abdullahi dan Saba amma nan aka ce sunna ɗan uwa zaka dauki sunna ne da fadin ma'anarta ma'ana sunna a cikin babban gida in ka ce sunna to ana wa sunna ta'arifi kashi biyu ana kallon ta kallo biyu in ka ce sunna takan zo a matsayin muqabilin shi'a an gane to kaga a wannan kadamin a wannan ta'arifin duk wani wanda yake ba shi'a ba ya shigo ciki hatta duk dariqun sufai in ka ce as-sunna to sun shiga ciki ina fata an fahimta yawa to shi ake nufi da fadin ma'anarsa sunna muqabilin shi'a ma'ana wanda ba dan shi'a ba shine sunna kenan amma an kai duke ma'anarta sune wanda suke kan tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sahabbansa akan fahimtar magabata na gari wannan shine sunna a tsukakken ma'anarta kaga duk wanda yake kan wata aqida ba irin wannan ba shi kuma ya sauka daga kallai to wannan littafan shi'a da malamin littafan sunna da malamin yake bayani cewa wasu daga cikin marubuta sunna suma sun goyi bayan wasu daga cikin marubuta shi'a wajen kore shakhsiyar Abdullahi dan Saba yana nufi irin waɗancan layi galibi ba za ka samu wani malamin sunna mu'tamadi guda ɗaya da ya kore samu Abdullahi dan Saba'i ba ina fata an fahimta yana nufin daga ɓangaren sunna ɗin a faɗin ma'anarta irin waɗancan dai haka malai ce allazina yajhaluna ma yarmi ilayhi shi'atu fi inkarihim li hadhihi shakhsiyati irin waɗanda yajhaluna suke jahiltar ma yarmi ilayhi shi'atu abinda shi'a suke kokarin tabbatarwa suke kokarin a tusawa mutane fi inkarihim wajen inkarin su li hadhihi shakhsiyati ga wannan shakhsiya ta Abdullahi dan Saba irin marubutan da basu fahimci me shi'a suke nufi wajen inkari ba to su ma sai suka bi su wajen inkarin wannan shakhsiyar kamar ina ji an yi bayani akan Da Husaini ko ai Da Husaini kun ga shi a irin tasa ragabzan ma Qur'ani yake wa gyara ba haka bane har na kadun Qur'ani yake ya waro magana Allah ya magana ya ce akwai gyara fa anan wajen to kaga wannan ai akwai matsala to shi ma dole zaka sashi a cikin ahlus sunna tunda ba dan shi'a bane ina ba ta an fahimta to haka sai an suna da irin su ake nufi yawa malai ce Abdullahi bin Saba shi wannan Abdullahi dan Saba din huwa yamaniyun yahudiyun asalin sa dan garin Yaman ne yahudiyun kuma ba yahudi dan garin Yaman ne garin Saba'i Saba ta garin Yaman azhara al-islama ya bayyana addinin musulunci da mugun hikidi da gilli a cikin zuciyarsa dan ya kawo addinin musulunci tarnaki dan ba zai iya kawo addinin musulunci matsala ba in yana wajensa dan ba za a yarda da shi ba haka ne amma in ya karba ya nuna cewa shi ma tare yake da ku za ku saki jikunku da shi saboda haka sai ya rinka dasa abin da yake so ya rinka dasawa a hankali har ya cimma manufarsa ثم انتهج التشيع لعلي رضي الله عنه bayan ya karba addinin musulunci kuma sai ya dauki hanyar bin goyen baya wa sayyidina ali Allah ya kara masa yarda sai nuna cewa shi yana daya daga cikin ɗan shi'ar sayyidina ali magoya bayan sayyidina ali wa huwa alladhi tunsabu ilayhi firqatu as-sab'iyya shi ne dai mutumin da ake jingina ake nasabta waccan kungiya ta sab'iyya zuwa gare shi wanda na gaya muku ta dalilin sa har an samu ta kungiya da ake ce musu as-sab'iyya ko as-sab'iyya duk ana fada malaya gaya mana wancan sati to waccan kungiya ce da ake jingina ta zuwa ga Abdullahi dan Saba alladhina qalu bil uluhiyyati aliyyin radiyallahu anhu wadannan sab'iyya sune wadanda suka fara allantar da sayyidina dan Abi Talib Allah kara masa yarda su suka fara cewa sayyidina Allah ne karkashin jagorancin Abdullahi dan Saba wa humul ladina ja'u li Ali ibn Abi Talib fa qalu lahu sune dai wadanda suka zo dan sayyidina Ali dan Abi Talib Allah kara masa yarda suka ce da shi anta huwa da suka zo suka same shi suka ce anta huwa ya amiral mu'minin kai ne shi fa anta huwa kai ne shi fa kala sai sayyidina Ali cewa man huwa waye shi din ni ne shi to ni wa kenan na ba ta fahimta kaga shi ma bai san waye shi ba bai san wa suke nufi ba kalu sai suka ce anta Allah kai ne Allah mana suka kalli idan sayyidina Ali suka ce masa shi ne Allah to sai al'amarin yayi wa sayyidina Ali girma ya girmama al'amarin ya ji rashin dadi a kalle shi a matsayinsa na dan adam abin halitta a ce shine Allah bai taba jin magana irin wannan ba saboda haka sai abin ya girmama a gare shi fa amara maulahu qambaran sai ya umarci wani bararran bawansa da ake ce masa qambaru sunansa kenan qambaru bi ay yahsira hufratan yace bara sannan ka hura wuta ka sa itatuwa da kirare ka hura wuta ta ci sosai a cikin wannan rami wa qala har ma yake cewa lamma ra'aytu al-amra amran munkaran ajajtu nari wa da'awtu qambaran yace lamma ra'aytu al-amra yayin da naga al'amarin nasu amran munkaran ya zama al'amari mara dadi al'amari abin ki wanda dole ne mutum musulmi mai imani yayi inkarin sa abin ya kai inda ya kai tun suna fifita sayyidina Ali a matsayin wanda yafi kowa daga cikin khulafa'ur rashiduna yanzu kuma sun dawo sun ce ma shine Allah yan uwa al'amari ya bace ko bai bace ba al'amari ya bace sai ce ajaj tunari da naga al'amarin babu kirki a cikin sai ce ajaj tunari sai na hura wutata na sa aka hura wuta wa da autu qambaran nace qambar zo mu fara aiki shine wancan bararran bawon nan saboda haka sai ya kirawo sai ce duk wanda bai tanye cewa ni Allah bane zan jefa shi cikin wutan nan kuma kun san tauran kai irin nasu wasu da yawa suka ce wallahi kai Allah ne shi ni fa ba Allah ne suka ce Allah ya ce jefa shi cikin wuta za a dauke shi ba a jefa shi cikin wuta yana ji amma suka rinka cewa ai wannan shi zai tabbatar mana da cewa kai Allah ne eh saboda ai ba wanda yake azaba da wuta sai ubangiji la yu'azzabu bin nar illa rabbun nas ai ba wanda yake azaba da wuta dama sai ubangijin mutane kana ba ta fahimta saboda kaka da yawa su aka jefa su kamar yadda zamu zumi malaci wa qala sayyidina ali yace musu man lam yardi an hada al qawl duk wanda bai dawo ya janye wannan magana ta sanar cewa ni Allah bane ahraqtuhu bin nari zan kona shi da wuta kun ga gaya musu alal qalla anan me ya kamata su yi kenan ba su janye ba amma kai ka san wato ka fahimci shi believe yadda yake in ya shiga cikin zuciyar mutum wallahi matsala ne fitarsa abinda zan nuna muku wannan shine ku kalli matsala da aka samu ta ƴan Boko Haramun a baya Boko Haramun mutum zai sanya bomb wanda ya san bomb da ya karshen ya tashi me zai yi mutuwa zai amma belief din da yake da shi abinda aka sa masa a cikin zuciyarsa ya yadda zai shiga cikin mutane ya tashi bam din ya mutu dan yake kawai aljanna direct daga nan mutu kawai aljanna ne ka bada ranka ne saboda Allah kuma ya yadda 200% yan uwa shi sa mutun ya dora akan wani imani akan abu wallahi fitarsa da wahala eh fitarsa da wahala to kaga sayyidina ali shi suke cewa Allah ya ce shi ba Allah bane ya ce ma zai jefa su cikin wuta idan har ba su janye maganarsu ba amma suka izanyewa da yawa daga cikin sayyida suka shiga cikin wutan yace fa haraqa al-kathirin minhum sayyidina ali sai da ya kona da yawa daga cikin su da ya jefa su cikin wuta wa farra minhum man farra wanda kuma suka samu damar tserewa daga cikin su suka tsere ba su tsaya ba suka gudu wa minhum abdullahi ibn saba daga cikin waɗanda suka tsere akwai abdullahi dan saba da yawa daga cikin malaman tarihi suka ce abdullahi dan saba ba a wannan lokaci aka kashe shi ba ya gudu garin su ne yamin a lokacin yaje ya ci gaba da yaƙi da sa ya ci gaba da tallanta wasu daga cikin malamai kuma suka ce an kashe shi wakila wasu daga cikin malamai suka ce innahu qutila suka ce anan aka kashe shi shi ma sai malai ce wal ilmu indallahi tabaraka wa ta'ala ilimi yana wajen Allah subhanahu wa ta'ala yan uwa masu albarka wannan kissa ta Abdullahi dan Saba da mutanansa da Sayyidina Ali abinda zai nuna muku shine a wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine karo na farko da aka taba samun wani dan adam ya allantar da dan adam dan uwansa dan uwa an fahimta kafin wannan karan ba a samu dan adam a al'ummar manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam da ya allantar da dan uwansa dan adam sai wannan karan shine karkashin jagorancin wa Abdullahi bin Saba wanda kuma kun ga kuma yadda mummunan tasirin ke kasance abin ya gangaro wanda su kaga sayyidina Ali suke cewa Allah yanzu abin ya gangaro kuma ya shiga wasu daga cikin yan dariqo musamman dariqar tijaniya bangaren wanda suke kiran kansu da empire wanda su kuma suna cewa komai Allah ne kaga mummunan tasirin abun ko su sun allantar da sayyidina Ali ne kadai amma su me suke cewa komai Allah ne eh to kaga shi Abdullahi dan Saba ma idan akwai dama a cikin kafirci ya dan fi su kafir dama ba haka bane yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace gani a cikin kissar shi ne sayyidina Ali dan Abi Talib ya kona mutane da wuta asalin wannan kissa tana cikin Bukhari yan uwa asalin kissa tana cikin Bukhari Ibn Hajar al-Asqalani a cikin Fathul Bari da ya kawo ta ya ƙara bayani ya ƙara fadada ta kamar yadda muka jita amma asalin kissa tana cikin Bukhari Abdullahi dan Abbas Allah ya ƙara masa yarda da shi da wasu daga cikin sahabbai da wanda suke tare da sayyidina Ali bayan sayyidina Ali yayi wannan aikin sun masa inkari inkarin me suke masa ba kisan da ake musu ba a'a azaba da wuta ina fata an fahimta dan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana azaba da wuta eh Allah madaukakin sarki shi yake yin azaba da me da wuta saboda haka a duniya ko laifi mutun yayi maka ko wani abu yayi maka haramun ne kai masa azaba da wuta haramun ne ka dauki dutsen gugaye zafi ka dodana masa a wannan ba daidai bane ba aiwa yaro duk laifin da ba aiwa yaro azaba da irin wannan ko ka samu wani karfe ka sashi a wuta yayi zafi ka dadana masa a jiki a ba daidai bane ba a yin azaba da wuta to sun masa inkari amma dai malamai suka ce sayyidina Ali ya haka ne saboda yadda ya girmama al'amar abin ya daki tunanin sa a samu wani dan adam ne kalli mutum dan uwansa irin sai ce masa Allah sai kai wannan babban al'amari ne to laka shi yana gani abinda zai yi musu kawai shine kuwar jefa su cikin wuta kuma dai ya aikata Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda malaiti wa azhara ibn saba'in ba'd al-aqaid al-yahudiyya abdullahi dan saba ya bayyana wasu daga cikin aqidoji na yahudanci dama daga ina ya fito daga yahudanci to dole wannan abin da ya baro akwai burbushin sa a tattare da shi ballantana ma kuma asalin shigarsa addinin musulunci dama akwai manufa wannan nan nuna maka cewa duk mutumin da ya dafu ya dahu da wata aqida to idan ya tsallako ya dawo cikin sunna bai kamata kai tsaye a bashi dama ya rinka karantarwa a cikin mutane ba. Kun fahimci wannan da kyau ƴan uwa? Saboda barin ga ya muku wani abu. Hatta kun ga abubuwan da suke ta faruwa a cikin mu. Wannan yace kaza daidai ne, wannan yace kaza ba daidai bane, ana fadar kaza ba a fadar kaza. Wallahi da yawa a cikin ahlus sunna din waɗanda suka dafu da dariƙa a da, idan suka dawo suna ɗaya daga cikin da suke ba mu matsala. Can mugayen abubuwan da suka dafa a kansa sai su rinka shigo da shi kuma yanzu cikin sunna. Kamar Kabul Ahbar ne. Kabul Ahbar ba Yahude ne, amma kuma musulmi ne. To musulmi ne amma malami ne daga cikin Yahudawa. To sai yake ɗauko irin kissoshin Yahudawa yake jona su da kissoshin Al-Qur'ani. An fahimta. Saboda kissar da ke cikin At-Taurat sai ka samu wata makamanciyar ta cikin Al-Qur'ani. Ko da ba ita ba sai ka samu sun danyi kama. To shi kuma sai ga a'a ai tunda wannan tayi kama da wannan sai ya ɗauko sai ya jona. An gane. Sai ga kissa cikin Al-Qur'ani sai a ƙara wani abu. Sai a samu wani abu sai a ƙara. To duk wannan yana ɗaya daga cikin tasirin ka baro wani abu ka shigo abin da ba wancan ba. To in dai aka baka dama da wahala bai ma tasiri ba. Da wahala shi yasa dan mutumin da ya baro wata aƙida sai an tabbatar an masa wankan tsarki sosai duk irin waɗancan ya zama jallala kenan. Kun san jallala ai ko? Yawwa ita ce dabba mai cin kashi. Me hukuncin jallala a cikin addinin musulunci? Duk dabbar da ta je ta ci kashi idan ana so ai amfani da ita haramun ne a ci namanta a lokacin. Me za a yi mata? Sai a je a killace ta a sa ta a keji a tabata abinci mai kyau. Ai tabata abinci mai kyau duk sai ta kasayar da wannan abin da ta najasa daga jikinta. An gane? Idan ta gama kasayar da shi ya kasance yanzu iya abinci ne mai kyau ya gauraya da naman jikinta to sai ka yanka ka ci kayanka. To mutumin da ya baro irin muguwa ƙida ya zama jallala yanzu shi ma kenan. An gane? Sai an bashi shi ma ya kasa yadda duk abin da ya baro waɗancan marasa kyau. Ai kun ga fahimce ni ko? Yawa duk sai ya fitar da shi gaba ɗaya. To sannan sai a ce to ba matsala yi magana. Amma mutum kawai ne jiya ya baro yau ya dawo ka ce ya ka bashi lasifi ya ma wa'azi. A wallahi za ka sha ɗariƙa. Ko shakka babu za ka sha abubuwa da yawa. Na shirmi kala-kala. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. To wannan shi ne abin da ya faru. Abdullahi ɗan Saba'i ya baro Yahudawa Yahudanci saboda haka sai ya kawo wasu aƙidu da yawa da suke cikin Yahudanci sai yake ƙoƙarin sa su a cikin addinin Musulunci. Za ku ji wasu daga ciki. Malaka kal qawli bir raja'ati wal wasi, kamar magana akan ar-raja'a. In aka ce ar-raja'a shine dawa bayan mutuwa a cikin shi an ci ko ita ce suke ce mata ar-raja'atu. To daga Yahudanci Abdullahi ɗan Saba'i ya ɗauko ta ya kawo ta cikin addinin Musulunci. Asali aqidar Yahudawa ce. Ita wannan aqida ta raja'a suna cewa min baruriyati mazhabi Shi'a, yana ɗaya daga cikin abubuwa na dole tilas wajibi ne in dai mutum ɗan Shi'a ne sai ya imani da ita cewa idan an mutu za a iya dawowa. Wallahi ƴan uwa abin mamaki wannan aqidar kwanakin baya sai na ga ɗaya daga cikin manyan malamai na wata ɗariƙa daga cikin ɗariƙun sufai na garin nan wallahi yana tabbatar da ita. Wallahi na yi mamaki sosai yana cewa ai ba wani abu ne idan an mutu za ka iya dawa. Allah zai iya tashinka kuma ka ci gaba da rayuwarka. Asali abinda muka sani a cikin addinin Musulunci shine idan mutum ya mutu sai washe sai lokacin da Allah ya tashi kiyamarsa. Ba haka bane? Shi yasa Allah subhanahu wataala ce hatta idza jaa ahdahumul maut qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Sai Allah ya ce kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athuna. Allah ya ce hatta idza jaa ahdahumul maut, har zuwa lokacin da mutuwa ya tazo ɗaya daga cikin su, qala rabbir ji'un, sai ka jina cewa ya ubangiji a dawo da ni duniya, zan gyara aikina, zan yi aikin kirki. Qala rabbir ji'un la'alli a'malu salihan, mai wane nayi aiki nagari fi ma taraktu, cikin abin da na bari a baya da ban yi shi ba. Sai Allah madaukakin sarki ya ce me? Kalla, dawowa zuwa duniya abin da ba zai taba yiwa ba, inji Allah madaukakin sarki. Innaha kalimatun huwa, kalma ce kawai da su suke faɗa da bakin su. Haka Allah madaukakin sarki ya ce kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma ثم ما إليه ترزقون الله كيف تكفرون بالله تايا يا ذاكو كافر سيوى الله من أكين سركي باين داكو متتوني سي الله يرى يدكو متيتي متوى فاركو ما لم يسكت تشيني لوكا سند متنجي كي تكيم ماهي في رسا أمت أين داريلي ألوكا سند متتينيش wasu daga cikin malamai suka ce shine kafin a samar da mutum tunda babu kai ai ba matacce ne kai ko to shine thumma ahyaku sai Allah madaukakin sarki ya raya ku haihuwarka da akai kenan ba bi ba kenan itukum sannan sai Allah kuma ya ƙara kashe ku ita ce wannan mutuwa da duk muke jira yanzu yanzu mun yi mutuwa ta farko mun yi rayuwa muna kuma cikin rayuwa ta farko haka ne to yanzu kuma sai mutuwa ta bi ita muke jira kowa daga cikin ita yake jira haka ne thumma yumitukum ثم يحييكم سنن سي kuma Allah ya tashe ku zuwa washe kenan tashin alkiyama idan Allah ya tashe ku ba sai Allah ya ce zuwa gare shi ne kuma ku take to in banda wannan babu wani tashi da Allah madaukakin sarki zai yi mutum wa qalu rabbana amatta nafnatayn wa ahyaita nafnatayn fa'tarafna bi dhunubina fa hal ila khurujin min sabi dan wuta sai da Allah madaukakin sarki ya ubangiji ka kashe mu sau biyu ka raya mu sau biyu ita ce wannan mutuwar da Allah madaukakin sarki ya faɗa cikin suratul baqara kenan mutuwa biyu rayuwa biyu mutuwa ta farko babu kai rayuwa ta farko an samar da kai mutuwa ta biyu ka mutu rayuwa ta biyu an ta da kai da an makai ta biyu to anan wajen kaji Allah madaukakin sarki ya kawo ta rayuwa bayan waɗannan to an aka samu mutun zai dawo kuma kuma kun san Abdullahi dan Saba ha aya yake kawo akan wannan aqida ta sa المجلسي اتكم بحر الانوار مجلدي na 8 shafi na 363 yake tabbata da cewa wannan dawowar da za a yi ta kasu kashi uku akwai dawowa ta farko ita ce dawowar mahdi eh alqa'im alqa'im bil hujja kenan wanda suke jira na cikin kogo mahdi na su suka ce shi da man yanzu yana nan a cikin kogo Allah madaukakin sarki zai fito da shi ne idan lokacin sa yayi shine suke cewa ajjalallahu farzau ya ajjalallahu farzau Allah ya gaggauta buɗa masa kofa ya fito to idan ya fito sai abin nan rayuwa ta biyu shine za a tashi waɗanda suka rike khalifanci kafin sayyidina Ali da kwace duk za a tashe su idan Mahdi ya dawo za a tashe su sannan a zo gaban mutane duk a musu hukunci aka kashe su su sayyidina Abubakar kenan sayyidina Umar sayyidina Uthman wanda za a dawo da su a karkashe su wasu ma hadisuna na Aisha Allah kara mata yarda suna na Hafsa suka ce duk sai an dawo da su idan aka dawo da su duk a karkashe su ta uku kuma suka ce shine duk imaman shi a gaba ɗaya sai an rayar da su wata ruwayar ta tilifanci na kwana 40 wasu kuma suka ce a'a ai manzon Allah ba za a fara tayarwa sallallahu alaihi wasallam za a tayar da manzon Allah a tayar da sayyidina Ali sannan a tayar da dukkanin wannan imaman shi'an guda 11 dukkanin sai an tayar da su bangaren kenan sannan duk wani ɗan shi'a mutumin kirki za a tayar da shi dan yayi kallo sannan duk wani ahlu sunna da yake kin shi'a shi kuma sai an tayar da shi dan a mai hukunci mun ga za a tayar da ku kenan sai ga duba cikin biharal anwar wannan majalladin da na faɗa wallahi aqida ce mai zaman kanta a cikin shi ar-raja'a dawowa to asalin ta ƴan uwa aqidar yahudawa ce yahudawa suna da wannan aqida za a iya tashin mutum idan mutum ya mutu su suka ce za a iya tashin mutum ne a kowane irin launi ko dai a tashe ka a mutum ko a tashi mutum a dabba kawai za dai a tashi mutum kawai mutum zai tashakkuli ne kawai daga wani halitta zuwa wata halitta ta daban haka to kaga illar barin wani abu ka dawo wani abu da mummunan manufa kenan sannan sai aqidar ta bi da malai ya kawo nan ita ce wasi aqidar wasi menene aqidar wasi shine lallai kowanne annabi daga cikin annabawan Allah bai bar wasi cewa wani bayana shi zai gade ni za ku zo ku ji a gaba yadda shi Abdullahi dan Saba yake faɗa cewa ai a cikin abin da ya wuce a baya an samu annabawa kusan guda 1000 kuma kowanne annabi sai da ya wasi cewa bayana wani ne zai gaje ni to wannan ya dauko ta ne a cikin littafin At-Taura cewa annabi Musa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya bashi umarni cewa yayi wa Yusha ibn Nun wasiti akan cewa bayan sa ya ci gaba da kula da al'amarin banu Isra'ila. To sai suka ce yadda Allah madaukakin sarki ya umarci Annabi Musa yayi wasiti, sannan shi Allah da kansa shi ya ambaci wanda za a yi wasitin, to Annabi Muhammad ma sallallahu alaihi wasallam shi ma amsa haka. Allah ya umarce shi wasiti, kuma wanda ya yi wasitin shi ne wa Sayyidina Ali. Kun fahimci abin aiko? Saboda shi ya shiga addinin musulunci ne saboda wannan dalilin kawai. Ya nuna da Sayyidina Abubakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman dukkaninsu sun yi zalunci. Kujerar asalinta ta Sayyidina Ali ce suka kwace. To shine dai sai yake kawo irin waɗannan abubuwan. Kun ga abubuwa ne a cikin Yahudanci ko? Sai yake shigo da su ina cikin addinin musulunci. Akwai rubuce-rubuce da malamai suka yi wanda suke nuna cewa a tashabbutin da yake tsakanin Yahudawa da shi, zaka ji sun ambaci kamanceceniya wallahi da yawa, kuma kowanne sai ga ɗaya ne, kowanne sai ga abin haka yake da gaske. Saboda haka akwai kamanceceniya mai yawa tsakanin shi'anci da yahudanci, saboda asalin shi'anci daga ina ne? Daga yahudanci ne. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Malai ce wa annal imamata takunu fi baitin wahidin, kuma daga cikin abin da ya kawo cikin addinin musulunci lallai imama shugabanci jagoranci na addinin musulunci dole ya kasance fi baitin wahidin, a cikin gida guda daya. Yanzu kaga gidan manzon Allah tsira da amfi tsara tabbata a gare shi daban, gidan sayyidina Abubakar daban, gidan sayyidina Usman daban, gidan sayyidina Umar daban, ba haka bane? A to ai shugabanci bai ba, ai daga gida daya kawai gidan manzon Allah, to ayyansa ne da jikokinsa kawai. Kun gane? To shine abin da suka kawo, shine abin da ya kawo. Shi sa zaku ga da suka dauka, kun ga waɗannan limamai na Shi'a duka guda 12 da suke kawowa, in ka dauke Sayyidina Ali, ka dauke Sayyidina Hassan, duk cikin su babu wanda ya jagoranci ba, ba wanda ya shugabanci gaba daya. Sayyidina Ali da Sayyidina Hassan su kadai suka rike khalifanci na addinin musulunci, amma tun daga kan Sayyidina Hussein zuwa ƙasa babu wanda ya rike wani shugabanci, amma dukkanin su limamai ne. Shi sa na ga muku kamar yadda majalisi yake faɗa, idan aka ya tabbatar da adalci a duniya ayi kaza aka kashe ahlu sunna, duk wani ahlu sunna da ya abin da sai an dawo da shi an kashe shi, sai an nuna masa cewa bai daidai ba, a dauki tsauran mataki akan sa. To duk ya ambaci wannan a cikin wancan littafi nasa. Malai ce wasaghalla al'araba, sannan shi wannan mutum ne saba ya ribaci yan kauye, su ne al'araba yan kauye, mazauna kauye. فأخذ يشيو عندهم الأكاذيب مدعيا أن عثمان فعل كذا وكذا. سبو داك يرن كيا لكاري ري أتكنسو ينا دعورتي وسيدنا عثمان يأي كذا 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 كذا. كن سنوة تؤنقوا قالي بدمي سوي تسمو تموغ ورمان فاسا قالي بزاو بأنقوا يكي كاما معك بني حريا زن دمكي رايوا أولنا كاربي karin da yake akwai ci gaba a cikin sa, akwai yaduwar ilimi a cikin sa, har yanzu ka duba duk wanda ya dauko tallambata ina yake yi da shi kauye, kauye ka shiga kauyukan mu, duk ba ku shiga kauyuka ne, ina gani kuke kuna lura da abin da yake faruwa, amma duk wanda suke dan fita da awa kauyuka za ku yi mamaki. Yanzu Shi'a ta yi karfi a da yawa da wannan aqidar da mummunar aqida ta cewa komai Allah ne, wallahi in ka shiga kauyukan mu za ku mamaki. Wallahi akwai wani gari da muka je a Barurumba, wani gari ne karmami hanyar nan Gabasawa yake waje Dingizawa, da muka je garin suke ba mu labari kusa da su wani kauye, irin waɗannan yan kalakatan ne su, kuma anan suka je suka mamaye su, suka ce ko sallah ba sai, saboda su kalakatan nasu ma su ne na daban ne. In za su yi aure suka ce suke ba mu labarin, in za su yi aure babu wani abu da ake a tara mutane a zuwa aure, a to ina kaga wannan alqur'ani, ina shi ga alqur'ani kawai abin da aka ce wa atun nisa sadaqatuhunna nihla, kawai ka jika ba mu tsira ke to shikenan ta zama mataka. Wato abubuwa ina ga muku kama tala, wallahi babu kanji suke ba mu labari. To duk wanda ya dauko wata mummunar aqidarsa inda yake zuwa ya jefa ta ya farauto abin da zai farauto shine kauyuka, saboda zaka ga kauyuka tun a da har yanzu wayewa ta addini da ta zamani ta kan dan yi nisa sama da cikin garuruwa, Allah madaukakin sarki yace al-arabu ashaddu kufran wa nifaqan wa ajdaru an la ya'lamu hududa ma anzalallahu ala rasuli. Mutanen kauye tun a wancan lokaci wannan fa Allah subhanahu wataala yake bayani yace ashaddu kufran wa nifaqan, su suka fi tsananin kafirci, su suka fi tsananin munafinci, kuma su suka fi cancanta da rashin sanin abin da Allah yake saukarwa da manzansa. Me dalili? Saboda sun yi nesa da wayewa da ilimi. To lokacin Abdullahi dan Saba shi ma bai bambanta daga wannan ba, yari bace dan kauyuka ne, ya rinka da shi don da suke tare da shi suka rinka yaɗa karerai sayyidina Usman yayi kaza, yayi kaza, yayi zalunci a waje kaza, ya cire kaza daga wajen mulki, ya kwace kaza da haka. To kaga ita kuma ƙarya tun ana faɗan ta yau da kullun, yau da kullun tun baka yadda sai ta fara ne zama ga alwaka propaganda kenan. Eh, dama ƙarya daga propaganda ake fara yaɗa ta, aka fara yaɗawa kan ya fara zama a ranka, to haka ya rinka yi. Sai da suka gama bata sayyidina Usman, wa kataba kutuban muzawwaratan huwa wa man sa'adahu, suka rubuta takaddu shine kutuban ɗan wasiqu muzawwaratan, wanda suke na ƙarya babu su ba ayi ba, su suke zama da hannunsu su tsara su rubuta, sai su rubuta ala Zubair, sai su jingina sayyidina Zubair ibn Awam, sai suke Zubair ne ya rubuta takadda tana dauke da cin mutuncin sayyidina Usman, da cewa lallai abinda sayyidina Usman yake ba daidai bane, zalunci ne, ya kamata mutane su yi fito na fito da shi. Sai a tura ta kauyuka, sai mutane suka karanta, sai a ce ai wannan takaddan ma daga Zubairu ta zo. Wai Zubairu? Daya ne daga cikin manyan sabon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kanin annabi ne, yana daya daga cikin wanda aka misu albashir da aljanna tun suna duniya. Kaga ya ka dauki abin mai da muhimmanci. Zubairu fa bai san an yi ba, amma za su rubuta su aika saboda wancan karan yan uwa. Hanyoyin yaɗa labarai suna da wahala, amma idan labari kuma ya yaɗu daƙile shi yana da wahala shi ma. Amma yanzu in kuka kalla hanyoyin sada labarai yana da mai sauki, sannan saurin gano ƙarya yana da mai sauki. Kun fahimci abu? To wancan karan aka san haka ne, kafin zance ya yaɗu, saboda mai duk wani babu internet, babu komai, kawai matafiya ne daga nan ya dauki takarda a kai ta can. To kaga in takardar ta je kamun a samu kuma wani wanda zai karo komawa ya ce ba haka bane, ko abin da ya kamata ka zantun ya riga ya, to shi sa in ya yaɗu kuma daƙile shi da kashe labarin zai yi mai zai yi wahala. To abin da suka rinka yi kenan, sai a rubuta takarda, sai a jingina ta ga Zubairu wa Ali, ko a ce sayyidina Ali ya rubuta, wa Talha, ko a ce sayyidina Talha wa Aisha, ko a ce da na Aisha ce, duk sai a rubuta takardu, sai a kai zuwa ga wasu garuruwa, sai a ce waɗannan sahabbai suka rubuta. Wa ghairihim min ashabin nabiy sallallahu alaihi wa sallam, da wasun su daga cikin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Wa yaktimunaha bi akhtamihim almuzawwara, babban abin haushin ma shine sai su buga stampi da irin su stampin waɗannan sahabbai. Kaga ba yanzu aka fara sata stampi ba kenan ku? Sata sahanu, sai su sati sa hannu da stampi irin na sayyidina Zubair, ko na Talha, ko na Aisha, ko na ɗaya daga cikin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Sai a buga a ɗauki takarda, sai a kai ta gari kaza, shi kenan sai a ce ga abinda sayyidina Ali ya faɗa game da gwamnatin sayyidina Usman. Mali ya ce kulluha fiha al-inkaru ala Uthmana wa tadhammura min siyasati, duk takardun abinda suke ɗauke da shi shine inkari abis ko aibatawa min siyasatihi, game da salon tafiyar da mulkinsa. A siyasa shine tafi da mulki, tsarin tafi da mulki shine siyasa. Wa fi sabiqi, mala yace a da lokutan baya, la tujadu ajizatu litisalat, babu irin waɗannan na'urori na sadarwa, babu su kamar yadda na faɗa yanzu. Al haditha, waɗanda suke na zamani, kama huwa al'an, kamar yadda suke gasu nan samammu da yawa a yanzu. والمتلقون أعراب تأتيهم هذه الأخبار فيقبلون ويصدقون. وأن دسكي كربلا بارن وأن دلا لا بارن سكي زووا أكى كمس لا بارن سنة المتلقون أعراب أن كويدي بس دراري داس تنتن سي مي دي دي مي بادي دي با تأتيهم هذه الأخبار إر وأن لا بارن ركا سنة زو مسو فيقبلون كوي سي سكر لا بارن ركا ويصدقون كما كوي سجزغتا شيكن. فسبا إليه غير واحد من ذوي الشقاق والنفاق, saboda haka sakamakon irin waɗannan ƙarerai da yaɗa wasiƙo inda aka rinka yi, da yawa sai kasance fiye da mutum daya mutane da yawa sun karkata zuwa gare shi shiwa shi Abdullahi dan Saba suna jin tautau jama'a hakkin su sai malai ce min zawi shiqaq wa nifaq daga cikin waɗanda suke sararrabuwa sune ashiqaq wa nifaq da kuma cikin waɗanda suke da munafinci a cikin zuciyarsu don haka duk sai ya samu goya baya a kowanne gari can garin sai ga akwai magoya bayansa can garin akwai magoya bayansa wato ɗan uwa ku kalli yadda tarihi yake mai ta kansa duk wani mabarnaci in yazo kada ka taba dauka cewa mabarnaci zai je barnaci shi kada ya gama wallahi sai ya samu magoya baya ba haka bane duk wani mabarnaci idan ya taso da barnarsa zaka ga ko ya jingina kansa ga addini ko ya jingina kansa ga ta'addanci sai ka samu shi na da magoya baya kada ka dauka cewa sabon abu ne yanzu wani mai da'awar kaza wani dan kala kato mai da'awar kaza yazo yana jan mutane a san ba sabon abu bane ba yanzu aka fara ba ya ga mutane a ko ina amma ina tabbatar muku insha Allah ta'ala karshen sa zai zo nan kusa idan ku ce kuma na ga muku karshen sa zai zo nan kusa dan ita ƙarya ba ta tabbata Allah madaukakin sarki sai ya rubuta ta eh bal naqzifu bil haqqi ala al batil fayadmaghu fa idha huwa zahiq haka sunnar Allah madaukakin sarki take ƙarya sai ta taso ta yunkuru ta daga kai sai Allah madaukakin sarki ya turo gaskiya sai ya buge ta in ya buge wannan ƙaryar ta kwanta ta mutu to sai an danta sai kuma ta ƙaryar ta ƙara dawowa haka ne ba za a taba rabuwa a duniyar nan da makaryata da masu shishigi a cikin addini da masu kawo addini ta zagaro ba za a taba rabuwa da su ba kada ka taba dauka akwai wani zamani da yazo nan gaba za ki kowa ahlus sunna ne a wallahi zaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk ba za a taba gushewa ana yin sabani ba dole haka al'abarin yake ɗan uwa bale yace wa kana yaqulu li hadith as-sinni wa qalil at-tajriba shi Abdullahi dan Saba ya kasance yana ga masu kananan shekaru da masu karancin gogewa yana gaya musu cikin abin da yake rudarsu da shi sai ya ce musu ajaban mamaki liman yaz'umu anna isa yarji'u ga wanda yake rai cewa wai annabi isa fa zai dawo nan gaba yana rai cewa annabi isa nan gaba zai yarji'u amma la yarji'u ya kamata ya kasance eh la yarji'u amma kuma wai yana dauka cewa annabi muhammad ba zai dawo ba sallallahu alaihi wasallam kun fahimci abin da yake nufi annabi isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya tabbatar a cikin littafin sa mai girma zai dawo karshen duniya ko yawa Allah subhanahu wataala ya gaya mana cewa annabi isa ba kashe shi akai ba sai kuma dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo mana cikin hadisi masu yawa annabi isa zai dawo haka ne to sai Abdullahi dan Saba yake cewa yi mamaki ga mutanen da suke rai cewa wai sun yadda annabi isa zai dawo amma ba su yadda annabi muhammad zai dawo ba an fahimta sallallahu alaihi wasallam annabi isa alaihi salam Allah madaukakin sarki ya gaya mana zai dawo annabi ya gaya mana zai dawo shi annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya gaya maka zai dawo Allah sai ya gaya maka zai dawo ba haka bane to saboda haka kaga bai kamata ka hada wannan da wancan ba to amma kaga da ya samu masu karancin fahimta sai haka ne fa saboda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ayyafa annabi isa daraja ba haka bane to dan me za a ce annabi isa zai dawo annabi muhammad zai dawo ba to dawo daraja ce dama ina dawo da zama ta daraja ta musamman annabi isa bai mutu bane an fahimta annabi isa Allah madaukakin sarki ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin bai mutu bane kuma Allah madaukakin sarki ya ce kullu li isa zai dawo ya karasa adadin abinda Allah ya kaddara masa zai karasa kuma ya mutu kuma yadda ko ya mutu to me kuma abu a ciki an fahimta to amma kaga saboda wannan muguwar aqida ta tara ja'a sai kawo wannan waqad qala azza wa jalla bayan kuma Allah madaukakin sarki ya fada in ji shi wani Abdullahi dan Saba zai kawo maka aya shi ma innal ladhi farada alayka alqur'ana la radduka ila ma'ad sai ce ai Allah madaukakin sarki ya fada a cikin suratul qasasi innal ladhi farada alayka alqur'ana lallai wanda ya saukan maka da alqur'ani ya fallanta maka alqur'ani shine ya saukan maka da shi la radduka to shi mai mai da kai ne mai dawo da kai ne ila ma'adin izuwa makoma wannan ayata take nuna cewa annabi zai dawo ila ma'adin ne ila ma'adin malamai tafsiri suka ce shine izuwa makoma duk kowane mutum na mai makoma ta karshe ba mutuwa ba ce to ya zai koma ga Allah madaukakin sarki zuwa ga aljanna kenan wanda Allah madaukakin sarki ya ce wanda ya farlanta maka ya sokar da kai ya sokar maka da alqur'ani ya rasulullah to shi mai dawo da kai ne zuwa gare shi bayan ka isar da sakonka ba shikenan ba to wai wannan ayat take nuna cewa Allah madaukakin sarki ya ce annabi zai dawo da da nususul mujmala nasosi da suke a jumlace duk wata aya da ta bayani akan cewa Allah madaukakin sarki zai rayar da matacce sai su kawo maka ita kadhalika yuhi Allah kadhalika yurikum Allah ayati cikin suratul baqara kadhalika yuhi al-mauta yuhi Allah al-mauta yawwa wa yurikum ayatihi to irin waɗannan ayoyin sai su kawo maka isar annabi Ibrahim da Allah madaukakin sarki ya raya tsuntsaye haka da kissoshi da dama wancan mutumin da yake tafiya alam tara ila alladhi alam tara wancan mutumin da ya tafi aw kal ladhi marra ala qaryatin na'am wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhi hadhihi Allahu ba'da mautiha fa amata Allahu mi'ata amin thumma ba'athahu zuwa karshe to duk sai su kawo maka irin wannan nusus ne mujmala amma ne da suke nuni cewa Allah madaukakin sarki yana da ikon rayar da me matacce sai su kawo maka suke to Allah ba shi da ikon rayar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ba shi da ikon rayarwa ne an gane yawa yana da ikon rayar amma bai ce zai raya ba ba shikenan ba yawa malai ce fa Muhammadun ahqqu birruzu' min Isa sai ce musu ai kun ga annabi Muhammad tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi ya fi cancanta a dawo da shi sama shi dai Abdullahi dan Saba kana fi ma maba daga yana daga cikin abin da ya gabata na al'ummomin da suka gabata alfu nabiyin annabawa da aka yi a baya guda dubu wali kulli nabiyin wasiyun kuma kowanne annabi daga cikin annabawa dubu din nan yana da wasiyi shine kafin annabi ya koma ga Allah zai ware wani mutum ɗaya da Allah ya bashi umarni sai ya ayyana shi cewa bayana wane ne zai gaje ni ai kun fahimta ko to saboda haka abin da yake so ya ce shi ma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ayyana nasa mai wasiyi kun san mafi girman hadisin da ƴan Shi'a suke riƙewa game da shi hadisin wasiyi shine hadisin gadirukum hadisin gadirukum man kuntu maulahu fa aliyun maulahu lokacin da sayyidina Ali ya samu matsala ne da wasu daga cikin sahabbai ya samu matsala ne daga cikin da wasu daga cikin sahabbai har sun faɗi magana mara kyau akan sayyidina Ali to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake musu faɗa yake cewa man kuntu maulahu wanda din na kasance ni masoyinsa ne majibincinsa ne to fa aliyun maulahu sayyidina al-majibincinsa ne shine abin da ya faru to amma sai suka dauka cewa ai wannan ita ce wasiyar da annabi ba'ana duk wanda na kasance ni waliyinsa ne to sayyidina al-ma waliyinsa ne kaga annabi mutukin a ba sayyidina ali wali Allah ya samu dace malai cewa inna aliyan wasiyyu muhammadin lalle sayyidina ali dan abi talib Allah ya kara masa yarda shine wasiyin manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi fastajaba lahu nasun fi mukhtalafi at-tabaqati sai mutane da dama suka amsa wa Abdullahi dan Saba fi mukhtalafi at-tabaqati daga mabambanta nau'uka na mutane wasu jahilai wasu masu ilimi wasu yara wasu manya mabambanta da yawa ya samu magoya baya fattakhadha ba'dahum du'atan sai riki wasu daga cikin su a matsayin masu taya shi da'awa da ya dan muguwar manufarsa a cikin garuruwa tunda ya samu mabiya ko ina sai kaga akwai wanda suke shi sa lokacin da tawayen ya tashi ai ba a sha wahala ba nan da nan aka tara mutane aka fito saboda sun samu magoya baya sun yi mobilize din mutane tun daga farkon al'amarin su fahimu agrabahu sai riki wasu mutane a matsayin masu da'awar sa fahimu agraba waɗanda sun fahimci manufofin sa sun gane ina ya dosa wad'u ilaiha wanda kuma suke kira zuwa gare ta wa akharuna saddaqu qawluhu haka nan kuma zai samu wasu daga cikin mutane waɗanda su kuma sun gasgata maganar sa ne kawai fasaru yad'una ilayhi an amayatin sai su rinka kira zuwa ga da'awar Abdullahi dan Saba an amayatin amakance su ba su ma san menene manufarsa ba kawai da ya ga musu magana sun yadda shi cewa sayyidina Usman baya yin daidai yayi abu kaza sai su yadda da shi amma me tace manufarsa rusa addinin musulunci shirye sayyidina Usman goyen bayan sayyidina Ali dubban sani ba saboda ka sai ya samu goya baya da yawa nan da nan Allah madaukakin sarki ya samu dace amin dan uwa sai mu dakata haka insha Allah ta'ala sati mai zuwa sai mu tashi wa min du'atihi alladhina sahabu fi nashri da'wati abinda muka fadi daidai Allah ya ba mu lada gaba daya kuskure da muke gotun tun harshe Allah subhanahu wa ta'ala ya fi mana amma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaikum wa rahmatullah.